kafafa ta da kungiyar ballon kafa ta Greek a wasan sada zumunci na kasa da kasa da misalin karfe 6:30. A can kasar Italy kuwa sun bayyana Roberto Mancini tsohon kocin Manchester City a mazaunin sabon kocinsu na tsawon wata shekaru biyu. Haka ita ma kungiyar ballon kafa ta PSG na can kasar Faransa ta bayyana sunan Thomas Tuchel a matsayin sabon kocinta shi ma a matsayin shekaru biyu. Idan muka dawo tarayyar Nigeria kuwa shugaba ko kuma jagoran kungiyar ballon kafa ta Super Eagles Gerard Rowe ya bayyana sunan wayansu kwarya-kwaryar sunayen 'yan wasa guda 30 wanda za su fafata a gasaccin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya na shekara 2018 za a yi a cikin ƙasar Rasha cikin jerin sunayen har da ɗan wasan da yake buga Premier League na Najeriya ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Kano Vilas Junior Lopez wanda ya je ƙwallaye 18 a cikin wasanni 20 da ya fafata a kankan wasan bana. Sauran kuwa sun hada da masu tsaron raga Princess of Zohar daga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Di Portugal Kona da Dele Ajiboye na Plateau United sai Daniel Agbazia daga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chippa United. Akwai Ike Chukwu Ezenwa daga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Enyimba. 'Yan wasan baya kuwa sun hada da Wilfried Cross Akon da kuma Leon Balogun na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Mainz 05 da Chidoze Awazime daga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Nantes sai Kenneth Emeruwa da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kasim Fasa. Akwai Shehu Abdullahi wanda yake fafata wasansa shi ma a waje sai ɗan wasan nan Troyen Ibochi wanda yake kungiyar ƙwallon ƙafa ta Ado Den Haag. Akwai Ola Aina na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Hull City. Akwai Elderson Ichejele da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Brut. Akwai Brian Edua a cikin tawagar sai kuma Steven Eze na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Locomotive. 'Yan wasan tsakiya kuwa sun hada da John Michael Obi wanda shine jagoran kungiyar wanda yake fafata wasansa a can Taijin na can kasar China. Sai Joel Obi na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Torino. Akwai Ugenyi Onaze da sai kuma dan wasan nan John Agu wanda yake kungiyar ƙwallon ƙafa ta Hapoel Beer Sheva. Sauran 'yan wasan sun hada da Wilfred Ndidi na Leicester City da Uche Agbo na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Standard. Akwai Michael Agu. A 'yan wasan gaba kuwa da za su fafata a gasar akwai Alex Iwobi da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal sai Victor Moses daga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Chelsea da Kelechi Iheanacho da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Leicester City sai Ahmed Musa wanda ke CSKA Moscow a mazaunin aro daga Leicester City. Akwai Moses Simon daga kungiyar ƙwallon ƙafa ta Gent sai Semi Wanko na kungiyar ƙwallon ƙafa ta Kronta. Akwai 'yan wasan da ba su samu dama ba kuma ba a sa su ciki ba a yanzu haka irin su Brown Edea da kuma Dele Alampasu da sauran waɗansu 'yan wasa ne wanda ake ganin da an fara wasan da su cikin su har da Victor Osimhen wanda kuma Kayode Alangrewaju dukkan su ba su samu daman fafata ba kuma ba su samu daman shiga cikin tawagar ba. Iya abin da ya sauka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya.